masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya lagu ma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin na ku
lafiya lau ga wani hoto nan muke ganin an tsohon abokin aiki mu ya dai retire
na'am
ya kafa dandalin shi na Facebook wai flower an dan yi dimi flower sun rubuce I'm going to go to the house. Da abokin aiki mu wato wakilinmu a birnin tarayya Abuja a lasar kula da
ibada ba haka
domin karuwar ya mutu da aka samu mako
da insha Allah
bayan mun riga mun yi rakushirin kafin muka samu
wannan labari ba haka
Allah daya ba Allah
amin
ya daya ba da jinjira da mahaifiyata karfin jiki da lafiya to bar kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna da iyalin Farsu Alimati da yake a makaranta a nan Amurka za a nada shi Reverend
Masha Allah karin girma ke
nan karin girma ke nan karin aiki
haka
jami'ar Ekwa Newsville da ke jihar Kentucky za a yi wannan ne a Lahadi ne zuwa to Allah ya kara daukaka kuma Allah dai ya sa gama da duniya lafiya
amin da jama'a ma lafiya
lafiya ya bada kuma basira da ikon karfin yin wannan aiki da ya danka maka
amin
sai kuma muna mika gaisuwar taya murna da Ali Sanda Tarfa da al'ummar garin Garkida domin za su su kuma za su bikin cika shekaru 100 ne da kafa wata majalisa baba
kai 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 Allah sarki
a garin
an ce bi shekaru
shekaru 100 daga tarihi an fara ne a gindin wata tsamiya to
iko Allah tsamiya ta albarka
tsamiya ta albarka ranar 17 ga watan gobe ne za a yi bikin a garin Garkida wani gidan mitan dake garin Garkida to Allah ya bada ikon zuwa Allah kuma ya nuna mana wannan rana
amin summa amin to sai kuma wannan gaisuwar ta murna zuwa ga iyalan marigayi Malam Lawa Shu'aibu wato malamin Auduga da kuma nayan marigayin wato Alhaji Isa Abubakar Fada wanda na daurin auren ƴaƴansu da suka hada da Bello Lawa Shu'aibu da kuma Hassana Isa Abubakar Ummi wanda za a daura gobe kenan idan Allah ya kai mu ranar 18 ga wannan wata kenan za a daura ne a masallacin Jibwe na Juma'a wanda ke kasuwar mata a makarfi za a daura da misalin karfe 1:30 ko kuma 1:30 kenan na rana to Allah ba da zaman lafiya ya kawo zura a tayyaba
amin
to sai kuma wannan gaisuwar ta murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Barde Ali Abubakar Garu da na marigayi Alhaji Muhammad Hassan na daurin aure ƴaƴansu Kacalla Aliyu Abubakar wato Barde biyu kenan da kuma amaryarsa Habiba Muhammad Hassan Gogo wanda an riga an daura wannan auren a jiya kenan wato 17 ranar Juma'a kenan ga wannan wata to duka dai Allah ba da zaman lafiya da zura a tsayyaba yasa a ce gware da akai wannan auren
to abin sun mu amin to baba da wannan auren shi ma za a yi ko goma ne ka san Najeriya ana fara sa ranan ne kafin wata anan Amurka suna farawa da wata kafin rana to wannan auren ban san ko goma ga watan uku bane ko kuma
uku ga watan goma ne
ban sani ba ban san wanne da wanne ba kwanan na America ne ko kuma kwanan na Nigeria ne
ta yadda ake dan ganewa shine idan aka samu an kai irin 16 da ciki to an san ba wata ta
16
ba wata ta 16
to goma ne da uku kawai
da uku kuma akwai watan goma akwai watan uku
ai shine shine to in goma ne ga watan uku ko uku ne wannan watan goma to Allah dai ya nuna mana wato shi Alhaji Maman Soda Shada din jihar Niger ne yake zai aurar da Esther Nafisa Muhammad Ahmed Usman Tingan Makeriya na jihar Niger to shine wannan rana da muke ta baba a kanta yace to yana aika maka goren gayyata
Masha Allah
zuwa wannan lokaci to
ai zan wakilci kai kai da kai
ba yace wai kaje kin ga makeri
shike da an gaba a su shike da ai da su shaba maki
Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi adace kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare so bari mu mika gaisuwar da ya aiko yace a gaida miki shugaban Haruna Bakani ke Shagadi sai Usman Chali Shagadi da Ya'u dan Kalicho da Auta Tela Farar Doka sai Muhammad Ahmed Usman Tangan Bakiri da Musa na Gana Isa Sabangi da shugaba Idi Mai Lalle Bangi Allah sa lalle lalle ba ko lalle ba sai dan Amarya Bakanike Kwanan Balabuzu da Mammalo Mai Shayi Farar Doka sai Aska Direban Baro Shadadi da Ibrahim Kibiya Magame Bangi da Ibrahim Makeri Bangi sai Abubakar dan Agaji Doguwar Fadama a ƙarshe yace yana gaida Alhaji Wadatau Mai Maganin Shanu Bangi da fatar an tashi lafiya sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Yakubu Mai Aski Badaraka jihar da Magaram yace yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga Tasi'u in wada Watudu Babaye Lebe da Sanusi Madatai da Yaro Buniya garin Malam da Mamman Sani Dauda duk a jihar da Magaram yace kuma a Najeriya yana gaida Nazifi Ibrahim da Iliyasu Yakubu Digawa da Buba Bagewa ta kai Allah ya sa ka yake Umar babban yaya sabon gida da Malam Kura garin Sarkin Noma da kuma jikan magaji Sule tankarkar Allah sa haka nuna ne yake da fata an tashi lafiya
to sai kuma wannan sakon gaisuwar abar yahuce dake cewa assalamu alaikum ni ne ali sarkin yakin nima daga Accra kasar Ghana ina mika dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku sannan kuma ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Imran Madaha a garin Bako da Zaharuddin Falasu Rijiyar Lemu da Tukur PMC Rimawa da Abba Jibrin Abdulhamid dan Abdulhamid dan da kuma mai Kano jikan Malam Sharubutu da Duniya Labari da Babandi Mamman Bande da Musa Malam Indu Kazawai daga da Comrade Sabiu Sani dan Daguru da kuma Habu wato Abdul Gulan da Atiku dan Yarbawa Barbarejo da Labaran Ibrahim Bojasi tare da Garba mai matankadi kasuwar Sabon Zango da fatan an tashi lafiya to sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Maimuna Aliko Autan Kafinta a Yalwa da Jamila da Fatima matan Ado Salati goma ga Annabi Arinjau da Aisha Lawan matan Bina Hambali MK dan Sulba Sakkwato da kuma Khadija Bilyaminu a Gwarmaji suka ce salam VOA Hausa ga dubun gaisuwa zuwa ga Hausat Iliyasu Yakubu Digawa da Hajiya Beauty NNPC Jos Depo da Aisha Usaini Dangote da Asabe Haruna Bibi Tarmasuwa da Fasuma matar Kawu Mai Ruwa Bajoga da Rake Isa Dan Fulani a Gwarmaji da Habiba matar JT Love Jikan Duna da Amadu Barhaji Unity FM da kuma Shafi'u Dan Lelen Unity Jos da mai dawa mai wanki da guga Yalwa da mankulu mai sai da kayan miya Yalwa da mama Zahatu mai kifi Yalwa da maman Murja mai masa Yalwa da kuma mama Hajiya Inna da Amra Ibrahim SD Kusfa Zaria City sai kuma wannan sakon dake cewa sakon gaisuwar abar yahuce zuwa ga Nuhu Tela Kabule a jamhuriyar Niger da ciro ma mai turare dungiya jamhuriyar Niger da Arabiyu Awal mai faci gindin Madi Sakkwato da Aisha matar Fillo mai kanti Kampala Malam Maduri da Hajara matar Baji Arola mai nama Kampala Malam Maduri da Alhaji Aska direban Kampala Malam Maduri sako daga Sani Gulansi Kampala Malam Maduri a jihar Jigawa da fatan sun tashi lafiya
to baba kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa
ko kadan kuwa
wato dai da haka bari mu dire da waɗannan sakonni guda biyu da suka rige hannuwan mu wannan ya fito ne daga hannun Zaki Sodangi Zomawa Tambuwal jihar Sokoto yace yana so a mika mishi gaisuwar shi ga yayansa Atiku Modian Zomawa Allah sa Modian hakan nan da Rilwanu Soja Zomawa da Umaru na Zaki Zomawa da shugaba Muhammadu Buhari da kuma Aminu Waziri Tambuwal
wannan gaisuwa sun yi girma da
yawa
kuma daga Zomawa
masha
Allah
to Zaki da fatan dukan waɗanda ka ga yayi
za su ji wannan gaisuwar taka
gaisuwar taka sun ji sai kuma wannan ta ƙarshe da ta fito Alhaji Musa Lawo garin Katalla Jakusko Yobe yace a gaida mishi da malam malam mai zanen hula gololo da Alhaji Idi mai goro teda Allah ya sa haka ne da Alhaji Isa mai kwanta a Kano da malam Muhammadu dan kwikwiri kesa Allah ya sa haka ne shi ma da Yusuf Bazuka mai leda gololo sai Alhaji Bibi Waye Tarmasuwa da Fafaru na Aliya mai rofanai kasuwar kofar ruwa Kano to da fatar waɗannan ba sun ji Allah ya sa kuma sunayen na haka suke fatar an tashi lafiya
amin
wucinyar masoya yau a kan soke ke hasashe sun suke na hanci ba ke kuma soya san suke wa wucinyar masoya yau a kan soke ke hasashe sun suke na hanci ba ke kuma soya san suke wa wucinyar da rauni shamakin so a kai gani kuki na yi kan shi yo an ga kuki wa
yau labarin da zan baka jamhuriyar Niger muka nufa
masha Allah akwai ko labarai a kan
jamhuriyar Niger muka nufa baba wai dafara
ko
kuma ce wasu dafara to wani ne da yaran sa kananan yan dafara kenan ba
haka ne da babban da kananan
to da tabbu hola da yaran yan dafara
shiko Allah
ne ka so ni jar shikenan da suka shiga yana irin wasan karta din nan je wasan karta sai yazo kamar tata
to
sai yazo yayi yayi karta far sai ya ce wai in ka bude farar karta mai farin zane to zaka bada jikadiyar ka samu jikawo 50
kai
ka bada duk fara da ka bude sai ka bada da kabiyar sai ka samu da ka
din ka ma so 10 ce ko so 100 ma
na ga muka da yan yaran ji ciki da yan kankana nan
haka
yan da fara yake tafi to shi kenan dai a kasa a kasuwa irin ai suka tara jama'a sai yaran nan sai wannan an jima sai wannan yazo sai bude fara takarda sai ya bika guda biyar sai a baki
ya kabiyar sai a baki
sai ya bika sai haka dai
wato yaran sa ke
wannan yaran sa ne su suke ganin suke samun farar takarda
na'am
amma sauran mutane za su iya ta bude wasu ta ganin banza ba su suka farar takarda ba kuma sun ba da abin nan
wayo Allah
kafin ka bude dai dole sai ka bayar dala 50 a
jaka 50
jaka jaka biyar sai ka bayar kafin a bari kai wasan kartan to idan a wasan kartan nan ka bude farar takarda sai farin kati sai a baka 50 amma in baka bude ba sai dai kai tai har sai ka samu
iko
Allah ko yaran shi da sun zo sai ka samu yana tai ana samu sai mutane suka dauka da gaske ne cikin mutane suke shigowa ba su san cewa suna tare ba
wayo Allah
sai dan budaye aka cika kasuwa dai haka ya koma
haka ga hanyar cin kudi banza
hanyar cin kudi yaran shi suna tai cin 50 sai budaye suka ta kawo kudi suka ta kowa ya cinike ta kawo kudi har aka wuni ba wanda ya ci
ba wanda ya ci wani
abu ko da ka daya da kudi su ya kare suka kwanci cewa fa wannan dabara ce
eh akwai
sai shi ke nan sai buzaye kai su ma ka san buzaye su ma
eh su ba akwai da su irin basira
suka ce wa yaji ko ya fita buka suka zare mishi ido suka ce ko yau ya ba su kudin su ko kuma ran su ko kudin su sai shi kenan ashe su yaran shi nan da suka yi abin nan suna can kowa ya yi gefe da haka dai
suna ana jira ga abin da zai faru
kin ba su ina amma sun yi shigar su sai da suka ga haka yaran suka ga haka sai ɗaya shigo yace shi kan guda ma biyar da ka biyar ya saka saboda haka a biya shi ɗari biyu shi a biya shi ɗari biyu shi kenan sai nan da fara ya ce mishi a biya ka 200 yace miki eh a biya ka 200 yace miki sai yace to cire rawayin minka sai yaron ya cire
rawayi
yaron shi dai a ce ba mutum sai ya cire rawayi yace yar ya yadda shi kasa tuba rigarka tuba rigarka
sai buda ya zo arke ke da
wallahi da lai duk wanda ya ce a ba shi kudin shi
haka ne
hauka ga ba sai gobe